magani na zuciya har dun barke bani zama a duniya takarawa ke kadaya zuciya ta kin sace ba rabuwa biki wayo zan shafa ma ta kara ki tsaya zuciya ta kin sace ba ruwa ki ce zan ba soyayya ki tsaya zuciya ta kin sace ki wayo zan shafa ma